أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب الأنام سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما حكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوقو غوديا تقارا تبتا غالا سبحانه وتعالى وانديكي قدر وكومي وانديكي قدر وساني بام يكون سادوا أديدي وانا اللوكة تيدو منتيك بدا تكتا تندغ سيتك وانا لتافي من البركة نا الداء والدواء لتافي مبابما لمي ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله darasi da ya gabata mun tare inda malam ya koro bayani dai wanda bai gushe ba a cikin wannan babi ko wannan gaba wanda malam yake ce mata yake yayi ya mata ya bude da ita cewa mu koma zuwa kan abin da muka zamanto shine asalin abin da zamu yi magana akan shine na bayani akan maganin cuta sai yake cewa cutar da in ta zarce za ta bata duniyar bawa da kuma lahirar shi malam ya bude wannan gaba da cewa a duniya da lahira babu wani sharri da zai samu mutum a duniya da lahira to in ka ji ka bibiya za ka ga sabo ne dalilin samun wannan sharri imma anan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala ya jaru mutum da wani sharri ko kuma wani musiba ta samu mutum to dama sabo ne Allah daga cikin dalilin sabon da mutane suka aikata hakanan a lahira Allah ki faɗi a Qur'ani zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas mun take inda muka karanta hadisin cikin gaugawa lokaci ya koye hadisin Sufyan ko hadisin Sufyan afwan ko kuma dai hadisin Wahab ibn Munabbah wanda ya kawo yake cewa lokacin da Annabi Dawud alaihi salam kuskure yayi aikata kuskure yace ya ubangiji ka gafarta mini Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma Annabi Dawud na gafarta maka sannan kuma na lazimta kumyal ko kace na lazimta Allah wadan aikin da ka aikata akan bani Isra'il sai Annabi Dawud yace ya ubangiji yaya ne kai ubangiji kai ne mai hukunci mai adalci na san Allah subhanahu wa ta'ala baka zalimta kowa yaya za a yi ni ne na yi aikin na aikata kuskuren sannan kuma mai ake cewa laihin ya shahi wani sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa lokacin da suka san ka aikata wannan kuskuren to ba su yi maka inkari ba saboda haka ne ni kuma sai na ɗora musu laifin to wannan muka ce yana daga cikin isra'iliyat yana daga cikin daga asar inda ba su inganta ba ta hanyar isnadi ana kawo su ne a cikin galibi littattafai na qisas ko kuma na tafsir haka na malamai amma dai ba su da inganci ta hanyar isnadi kenan wannan bai inganta ba saboda su annabawan Allah ma'asumai ne Allah subhanahu wataala da zai zaba annabawa sai da ya zabe su ya tace su sannan kuma ya sa musu wata kariya wanda ba za su iya fadawa cikin zini ba za su iya saba mushi ba Allah ke fadi Allahu yaslafi minal mala'ikati rusulun wa minan nas sannan za ka koda mala'iku ba su saba ma Allah subhanahu wataala to kaga suke ce Allah ke ce la ya'suna Allah ma amaruhum yaf'aluna ma yu'maru to haka su ma annaban Allah ba su saba ma Allah subhanahu wataala sannan kuma suna bin umarnin Allah abinda ya umarce shi ayi umarce su da shi hadisin da zamu tashi malaki cewa zakar ibnu abi dunya an Anas bin Malik ibnu abi dunya dai ya ambata a cikin littafin sa al-uqubat yake cewa daga Anas dan Malik yake cewa annahu dakhala ala Aisha Anas dan Malik ya shiga wajen Aisha ul mu'minin radalla tabbata a gare ta huwa wa rajulun akhar shi da wani mutum fa qala laha rajulu sai wannan mutumin yace ma Aisha wani mutum kenan mutumin na hauko wannan kenan lamul ahad ne ko shine malamai suke cewa lamul ahad yani idan aka kawo na kira sai kuma aka sake maimaita abun kuma yazo a ma'arufa to wannan na farin ne dai kamar da Qur'ani Allah yake cewa inna arsalna ilaykum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula sai Allah yake cewa fa'asa fir'auna rasula kaga nabin da na hukun duk ɗaya ne manzon da aka aika sai fir'auna ne sai amma wannan manzon da aka aika mishi to shi ma wannan mutumin da suke tare da Anas sai ya ce ya ummul mu'minin ya ke uwar mu'minai haddithina 'ani zalzalati, ki zantar da mu, ki ba mu labari game da girgizar ƙasa. Ki ba fa qala, sai Aisha take cewa girgizar ƙasa za ta faru, take cewa izastabahu zina, idan al'umma, idan mutane suka halitta zina, aka maida zina kamar wani abu ne na halal, kamar wani abu ne mai kyau, ake aikata alfasha ta zina babu kakkautawa, ba jin kumya, wani ma baya jin kumya ma ya boye, wani ma dan rashin kumya shi zai zo ya bada labari ya ce na yi abu kaza, to wannan kuma shine karshen kai gaya na sa'a ma Allah, na rashin kumya Allah. Kuma wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala baya yafewa, yana daga cikin abin da Allah baya gafarta. Manzo Allah a hadisi yake cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, manzo Allah yake cewa dukkan al'umma ta abin imaran gome ne, sai manzo Allah yake cewa sai dai waɗanda suke bayyana saban Allah. Manzo Allah yake cewa daga cikin mujahara mutun yayi abu ba wanda ya sani ya sa'a ma Allah, kuma da sai shi da kanshi zai bada labari. To Aisha take cewa mutane idan suka halitta zina, ana ganin cewa abu ce kai ba komai ba ayi tayi, ko kuma yanci ne babu wani wannan. To a lokacin nan Aisha take cewa sannan kuma wa sharibul khumur, idan suka ringa shan giya, ita ma shan giya ya zama to kamar wani baruki ne, kamar wani wayewa ne, ana ganin ma wanda bai yayi wannan shi kawai ma gane ba inda aka sa gaba. Aisha take cewa sannan kuma wa daribu bil ma'azifa, idan kuma suka ringa buga goge, ma'ana suna kidi da rawa, shine ko suna kidi da rawa, gara Allahu azza wa jalla fi sama'i, sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su, kana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kai musu farmaki, ko kace Allah yayi hushi da su, ko Allah ya halakar da su daga saman shi, Allah subhanahu wa ta'ala zai yi umarni a halakar da su. Fa qala lil ardi, sai Allah ya ce ma ƙasa, ya ke ƙasa, tazalzili bihim, ki gilgiza da su wa'innan, fa in tabu, ki gilgiza da su, sai Allah ya ce mata in kuma sun tuba, wa naza'u, sun bar abin da suke da sa'a ma Allah, wa illa, kine kenan kakki kakki yale su, wa illa, idan ku busi ba, hadamaha alayhim, sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rushe wannan ƙasa da su, ko ya halaka wannan ƙasa da su, ma'ana a yi gilgiza ƙasa a halakar da su gabaki daya. Qala ya ummul mu'minina, sai shi wannan mutumin yace ya uwar mu'minai, a azaban lahum, wannan abin da aka musu azaba ce kenan a gare su. Qalat bala, sai ce kwarai kuwa wannan azaba ce, take cewa mau'izatun wa rahmatun lil mu'minin, hakan da aka yi Allah yayi galgadi ne da kuma jin kai ga mu'minai. Sai take cewa wa nakalan wa azaban wa sukhdan 'alal kafirin, sannan kuma uquba ce da kuma azaba da kuma hushin Allah ne akan mutane kafirai. Fa qala Anas, sai Anas yake cewa ma sami'tu hadithan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, Anas yake cewa ban ji ba wata magana, ban ji ba wani zance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ana ashaddu farhan bihi minni bi hadhal hadith, in samu kaina a matsayin mai tsananin farin ciki game da wannan hadisi da naji daga Aisha. Wannan hadisi kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗi, Ibn Abid Dunya ya kawo shi, amma hadisi ne wanda yake da rauni kwarai 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 da gaske, da'ifun jiddan, Imam Hakim ya kawo shi a cikin Mustadrak, Imam Zahabi sai yake cewa ina tsoron ma wannan hadisin, an akhsha an yakuna mawdu'an, ina tsoron ma ya zama to hadisi ne mawdu'i, ma'ana hadisi ne na ƙarya. Galibi Imam Zahabi, idan Imam Hakim ya inganta hadisi, Imam Zahabi ya mushi muwafaqa, to galibi wannan hadisin ya inganta, amma idan Hakim ya inganta, Zahabi bai mushi muwafaqa ba, ko kuma ya kawo shi ma koda bai inganta ba, ya kawo shi yayi shiru, amma kuma Zahabi yayi ta'qibi yace bai inganta ba ko kaza, to wannan hadisi ne da'ifi. To wannan hadisin kaga koda a ce bai inganta ba, amma ma'anonin shi sun tabbata, za ka ga yana daga cikin ukubar da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mutane ta hanyar aikata sabo ne, aikata sabo ne yake janyowa. Kuma idan ka dau tarihin al'ummomi kamar yadda shi ma Ibn Qayyim ya kawo, tun daga farkon duniya ma har zuwa wannan lokacin, duk wanda za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe su da wata ukuba, wa innan dalilin saban Allah sai da suka yi. Haka za ka ga mutanen Annabi Lut da suka zama to suna aikata a alfashata luwati, su Allah ma ya musu abin da ba ta oma kowa a duniya ba, aka juyar da su, aka dau duniyar tasu daga baki da aka mata juyin waina, sai da aka yi sama aka juyo bayan an juye kuma kahin su iso kasa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuko tsintsaye suna dauke da dutse na wutar jahannama suke jihun kowa bayan wannan kuma ga iska mai tsanani ta galgaza su to kaga wannan shi ma saban Allah shi ya janyo musu to da haka dai a saba mun Allah subhanahu wa ta'ala shine ummul abaisa duk wani bala'i da yake samun al'umma da Allah yake cewa ma asabakum min musibatin fa yima kasabat aydikum abin da ya same ku na wata musiba to dalilin abin da hannunku ta tsuguta ne ko ta aikata na sawa ma Allah subhanahu wataala a takaice dai hadisin ko da bai inganta ba to ma'anonin sa a san inganta hanyar ayoyin alqurani da kuma sauran hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa zakar ibnu abid dunya hadisan mursala haka na ibnu abid dunya ya ambaci wani hadisi mursal yake cewa annal arda nazalat tazalzalat afwan annal arda tazalzalat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle kasa tayi gilgiza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wada yadahu alayhi sai manzon Allah ya dora hannun shi akan kasa summa qala yace uskuni kinsu fala innahu lam yu'dallaki ba'du manzon Allah yace kinsu ba a baki umarni ba a ce ba ki yi ma'ana har yanzu ba a baki umarni cewa ki gigiza ba sun maltafata ila ashabihi sai manzo Allah ya juya ya kalli sahabban shi yake cewa inna rabbakum la yasta'tibukum fa'atibuhu ubangijinku yana neman ku yarda ma'ana yana neman yardanku ku yarda ku tuba ku koma zuwa gare shi ne fa'atibuhu ku yarda da ubangiji shine ku yarda da shi ta hanyar tuba da istighfari ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب سي كوم حلو قصه تقارن جلجزا دي da mutane a zamanin Umar dan Khattab فقال سي عمر yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ma kanat hazihi zalzalatu illa ala shay ahadastumuhu wannan gilgiza kasar bata zamanto ba sai dai dalilin wani abu da kuka kago shi ma'ana akwai saban da kuma Allah subhanahu wataala ya jarrabe ku da wannan gilgiza kasar wallazi nafsi biyadihi umar yake cewa na rantse da wanda lumfashi na yake hannunsa la in adat indi aka saki mun girgizar kasa a madina la usakinukum fiha abadan bazan kara zama tare da ku a madina bazan fita in bar madina in je kai wani waje saboda kun lalace kun sa'a wa Allah subhanahu wataala a wancan hadisin afwan wancan hadisin da muka huce na hauko hadisin Anas abinda gaba wannan ta karshe ma'anar ta shine da take cewa azaba ce ga kafirai amma kuma galgadi ne ga rahma ga mu'mini to ya ne za a yi zamanto galgadi da kuma rahma ya za a yi mun san galgadi zai zamanto galgadi amma ya za a yi zamanto rahma ga mu'mini azabal Allah sai zamanto kuma rahma ce ga mu'mini ta kaka
zasu kara samu damar suwa su
bayan eh kawai ka in ya zamanto galgadi ba aha Malam Mahmud ya za a yi zamanto rahma a gare su a ba mu babu musan baya abin da zaka fadi malamu la Allah satatina bi shay'in
kuma kamar zai kasancewa wannan girgizar da aka yi ai dan kankare musu
wasu zuwa to abin da shine ba manzo Allah yana fadi a hadisi cewa duk abin da zai samu mumini na uquba ko na ibtilai ko na musiba to akwai kankarewar zunufi a tare da shi sannan kuma akwai daukaka daraja a tare da su kaga na huku zai zama to mau'iza za su shiga taitayin su su gane cewa wa ba su gagaru kowa ba akwai Allah subhanahu wataala yana kallon su yanzu haka in ya ga dama a segon daya kafin segon daya ma zai iya halakar da su sannan kuma za su zai zama to kuma dalili ne na kankarewar zunufin su a wajen Allah subhanahu wataala su kuma kafin zai zama to hushi ne da Allah ya da su tunda sun kida wa su ba hanyar su duk wa'azin da aka yi musu da manzannin da aka aiko to wannan hadisin da muka karanta hadisi mursal dama ibnu abud dunya ya ma nuna maka cewa kamar hadisi ne wanda bai inganta ba yace maka mursal hadisi mursal kuma mun san hadisi ne wanda bai inganta ba a cikin ilimin hadisi in dai ba wani hadisi dan uwan shi ya samu ya goya mishi baya ba wanda ya hish ko kuma wanda yake daidai da shi to wannan hadisi a hadisi ne wanda bai inganta bal ma malamai suke cewa bai tabbata ba a cikin hadisi ingantacce cewa an taba girgiza kasa zamanin manzo Allah ba a taba girgiza kasa ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zaka ta samu ba a cikin hadisi ingantattu abin da zaka taba yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kisfewar rana wannan kusufi wannan an yi shi da sai sun nuna hakan kuma ya tabbata, amma girgizar kasa ba a taba yi wa girgizar kasa ma ubace Allah subhanahu wataala da manzon shi yana nan ba yayi ba wannan. Kuma Allah ya faɗi a Qur'ani lokacin da kafirai suka faɗi magana ma ya kamata a lokacin nan a halakar da su, amma Allah ya daga musu kama saboda manzon Allah lokacin wa iz qala allahumma ko in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa amdir alayna hijaratan min samai'i wa tinabi azabin alim. Sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Allah ba zai musu azaba ba indai kana cikin su ya rasulullah. To da haka bai inganta ba, amma dai abin da ya inganta shine cewa ya inganta an yi girgiza kasa a zamanin Umar ibn al-Khattab wallahi tabbata gaishe. To amma shi wannan hadisin shi karan kanshi hadisi ne wanda bai inganta ba, hadisi ne wanda yake da illoli da dama. Daga cikin illar shi kaga irsal kamar da Ibn Abi Dunya ya faɗa, sannan kuma akwai idal an tsallake wajen rawi guda biyu a cikin hadisin duk da rawato shi ta wata hanya. A wanda ya rawato hadisin shine Abdul Malik ibn Marwan ko shi kuma bai zama tare da manzon Allah ba. Sannan kuma akwai riwaya ta Shahr ibn Haushab shi ma dai bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan kuma shi kanshi Shahab din ko da ma a ce ya yake cewa ya rawato hadisi, to shi kanshi ma kuma da'ifi ne a wajen malaman hadisi, ma'ana hadisin da bai inganta ba. Ibn Abi Dunya ya kawo shi, sannan kuma Ibn Abi Shayba ya kawo shi a cikin musannaf nasa. Mala yake cewa wa fi manaqib Umar libin Abi Dunya, hakanan a cikin manaqib na Umar shine manaqib malamai suke rubutawa litattafai dan su yi magana akan fadla da daraja da daukaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma wani daga cikin bayi manyan malamai sahabbai. Zaga a cikin littafin hadisi ana kawowa, in an ka zo akan fada'ilu sahaba ana kawo manaqib kaza, fadala wani fadala manqaba shine kamar wata daraja wata martaba da yake da. To Ibn Abi Dunya da littafin mai suna manaqib Umar, a cikin wannan littafin ya kawo yake cewa annal arda tazalzalat ala ahadi Umar, yake cewa kasa ta yi girgiza a zamanin Umar dan Khattab. Fa daraba yadahu ala yasama dan Khattab, shi ma ya buga hannun shi akan kasa. Wa qala, sai yake ce ma kasa malaki malaki me yasa meki amma innaha law kanat alqiyamatu hadathat akhbara, yake cewa to ita dai kasa inda dai a ce kiyama ce ta tashi to za ta bada labarin abin da yake cikin ta. Allah yake cewa yawma idhin tuhaddisu akhbaraha, yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, umar yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idha kana yawmul qiyamati, manzala ka ta idan ya kasance ranar tashi alqiyama, falaysa fiha dhira'un wala shibrun illa huwa yamtiku, ba za ka samu wani kamu daya a cikin kasa ba, ko kuma wani zira'i daya ko kamu daya ba za ka same shi ba illa yamtiku, fate sai ka same shi yana furci, ma'ana yana magana ranar tashi alqiyama. To wannan shine akhbar ha'in kamar yanda yazo a wata riwaya. To wannan asar din shi ma dai bai inganta ba, saboda da'ifi ne jiddan, saboda an kara abin cewa ya hada abin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kawai dai malamai abin da suke cewa wannan asar din wannan maganar tana daga cikin abin da ake rawaitowa daga Abdullah dan Mas'ud, tana daga cikin maganar Abdullah dan Mas'ud kamar yanda ibnu Jarir at-Tabari ya kawo a cikin tafsirinsa kalkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma nusilu bil ayati illa takhwifa, Allah yake cewa ba ma aiko da wasu ayoyi sai dan mu tsoratar da mutane, ma'ana sai dan a sa mutane su shiga su zama ya zama wa'azi ne tsoratar wa gare su. To karkashin nan Ibnu Jarir Dabari ya ka asar na Abdullah dan Mas'ud wanda ake dangana wannan magana zuwa gare shi. Kamar yanda muka ce shine abinda malamai suka tabbatar da cewa ba taba yin shine girgizar kasa ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai dai a zamanin Umar dan Khattab, wannan shine kamar yanda zamu gani a malam zai fadi. Malam yake cewa wa zakara al-Imam Ahmad, Imam Ahmad ya ambaci hadisi an Safiya, daga Safiya kenan ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, qala, take cewa zalzalatil madinatu ala ahadi Umar fa qala, an samu girgizar kasa a Madina a zamanin Umar dan Khattab. Fa qala, sai Umar yake cewa ya ayyuhan nasu ma hadha, kuma yake cewa ya ku mutane wannan menene, sabon abu ne, ba mu saba ganin shi ba. Wa ma asra'u ma ahadastum, yake cewa mamakin abin da kuka yi gaugawal kago da shi. Daga mutuwan manzon Allah shikenan har kun canza kun fara sabo kun kago abubuwa. Yake cewa la in adat, idan wannan girgiza kasa ta sake bayyana a Madina, la usakinukum fiha, bazan sake zama da ku ba a cikin Madina, ma'ana zan kaurace muku umbanku. Wannan asalin in ya tabbata. Wa qala Ka'ab, Ka'ab al-Ahbar, dai daga cikin malaman Yahuda yake cewa inma tuzaljilul ardu idza umila fiha bil ma'asi, yake cewa kadai kasa tana yin gilgiza ne idan aka aikata sabo a cikin ta. Fatu'idu fawqan min ar-rabb jalla jalaluhu an yattali 'alayha, sai kasa ta gilgiza shine tarawrawa saboda tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala, an yattali 'alayha, ka Allah subhanahu wa ta'ala ya leka ya ga abin da ake gare ta. Daga an sawa ma Allah sai ta gilgiza, tana tsoron ka Allah subhanahu wa ta'ala ya leko ya ga ana aikata sabo, to saboda tsoron Allah sai ta yi gilgiza ta dawi. Malai yake cewa wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila al-Amsari, Umar ibn Abdul Aziz ɗaya daga cikin khalifofi na musulunci, wanda malamai suke cewa yana daga cikin me ake cewa fadlan shi, darajar shi shine wanda aka mishi laqabi da Amirul Mu'minin, tare da cewa kuma shi Amirul Mu'minin bane, ya zo bayan Khulafa ar-Rashid, amma kawai saboda khalifancin shi yayi kama da khalifancin Khulafa ar-Rashid wajen adalci da dabbaka addini da ima musulunci hidima, yana daga cikin abin da Allah ke bance shi da shi a ƙarƙashin gwamnatin, shine aka hada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya umarci Ibn Shihab Zuhuri, yake ya umarce shi yake cewa a hada hadisan manzon Allah da Abubakar Ibn Hazm, cewa a hada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin nan aka hada. Wannan kuma malamai suna cewa wannan hada sunna ba wai hada sunna ne a ƙarƙashin wata gwamnati ba, wai cewa tun zamanin manzon Allah ba a hada ta ba a rubuta ta ba, a wannan a ƙarƙashin wata gwamnati ayi wannan aikin. To yana daga cikin wannan ɗin shiga kuma adalci. Malamai suke haikaitowa game da adalci, su ake cewa idan aka kawo mushi bukata ta al'umma, idan aka kawo mushi bukata ta al'umma ko ta gidan shi, idan ta yana da akwai hutula da yake aiki da ta, wannan hutular da man gwamnati take aiki, idan aka kawo mushi bukata akan abin da ya shahi shi da kanshi da gidan shi da wane ne, sai ya kashe wannan hutular, sai a gaya mushi yace ka aje in yi amfani da haƙƙin al'umma akan abin da ya shahi rayuwata. To Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta zuwa sauran garuruwa kenan, zuwa ma'aikatan shi wanda suke ƙarƙashin shi, ya rubuta musu letter yake cewa amma ba'du bayan haka fa inna hadha rajafu shay'un yu'atabu Allahu bihi al-ibad, shi wannan gilgiza kasar da kuke gani wani abu ne wanda Ubangiji yake ima bayan shi kashedi da shi. Wa qad katabtu ila al-amsari an yakhruju fi yawmi kadha wa kadha, na rubuta zuwa sauran garuruwa cewa su fito ranar kaza da kaza, fi shahri kaza wa kaza, a cikin wata na kaza su huto izuwa me yake cewa zuwa musalla, su yi salla, yake cewa su yi sadaka kuma. Sai ka ce fa man kana indahu shay'un falyatasaddaq bihi, wanda zaman to yana da wani abu to yayi sadaka da wannan abun nashi. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qad aflaha man tazakka, Allah yake cewa hakika ya rabauta wanda ya bada zakka, zakkar duke shi ko kuma zakkar ran shi tsarkake ta daga sabo. Wa zakkara isma rabbihi fa salla, sannan kuma ya ambaci ubangijinsa fa salla, yayi salla. A wannan ayan malamai suna cewa ta sabka ne akan abin da ya shahi zakka, zakatul fitr. Wa zakkara isma rabbihi fa salla. Wa qulu kama qala, sannan Umar ibn Abdul Aziz yake ce musu ku fada kamar yanda annabi Adam alayhi salam ya fada lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko shi daga aljanna, lokacin da ya ci itaciya wadda Allah ya hane shi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko shi ya ce ku fita ku tafi zuwa duniya ku sabka. To a lokacin nan annabi Adam alayhi salam ya gane cewa ya yi aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane shi, sai yake so ya nemi gafarar Allah, shine Allah, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wasu kalmomi, da wannan kalmomin yake wa Allah yake neman gafara, shine malamai suke cewa wa'inna wannan addal to yace Allah ya bashi a matsayin wannan kalmomin da Allah yake fada. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alai, annabi Adam ya amsho su kalmomi daga Ubangiji ya tuba akan su, to yake cewa qala rabbana zalamna anfusana, da shi da annada ta shi da matarsa Hawwa suke addal suke cewa ya Ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kawunanmu wa illam taghfir lana idan baka gafarta mana ba wa tarhamna idan baka ji kanmu ba ya Allah lanakunanna minal khasirin zamu zamanto daga cikin mutane tababbu to Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya gafarta musu Allah ya ce fataba alaihi ubangiji ya musu tubarsa wa qulu kama qala nuh sannan umar ibn abul aziz yake ce musu ku hadi dai kamar yanda annabi nuh alaihi salam ya fada annabi nuh shi ma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ruwan tufana zai halakar da al'ummarsa wa'inda basu masa biyayya ba a lokacin nan ya dan yake cewa ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala Allah tunda ya mushi alƙawari yake cewa da kai da al'ummarka za ku da kai da wanda afun da kai da wanda suke tare da kai na iyallanka da wannan to za ku tsira to sai ya ga gaguwa ya zo kuma dan shi ya halaka sai annabi ne yake tana ma ubangiji yake cewa ya ubangiji dana yana daga cikin iyali na kuma ya halaka sai Allah yake ce mishi innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih wannan ba danka bane ai bashi da wani aiki na gari da haka fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kaka tambaye ni game da abin da baka da ilimi to annaba nuh alayhi salam sai yake ganin cewa to ka aje ku ya bata ma Allah subhanahu wa ta'ala gai to shine yake neman ubangiji ya gafarta mishi yake cewa wa illa taghfirli wa tarhamni la akunanna akum min al-khasirin ya ubangiji idan baka gafarta mini ba baka ji kaina ba to zan zama mutu daga cikin mutane tawabbu a Umar ibn Abdul Aziz yake cewa dai wa qulu kama qala Yunus hakanan kuma ku fada kamar yanda annabi Yunus alayhi salam shi ma lokacin da ya shiga cikin kifi lokacin da shi ma ya kibin ubangin ubangi ko kodi a ce afo ne yi hushi game da abin da Allah subhanahu wataala ya dora mushi ya kirayi mutanansa zuwa su bauta ma Allah sun bijire mushi sai ya musu ayi addu'a ya ce insha Allah bayan kwana uku azaba za ta zo muku akwai kwana uku azaba ba ta zo ba sai aka fara cewa to ai shi ya fadi ma kuma abin bai yi ba a lokacin nan ya fita ya tahi ya bausu ya je ya hau jirgin kamar da dai mun san kissar tashi to a wannan kissar kihi ya hade shi da kihi ya hade shi sai ya gane cewa lalle akwai tun daga jirgin ruwa ya gane cewa lalle akwai abin da ya ma kawai Allah ne yake so ya kama shi a lokacin nan kuma ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yake roƙonsa akan Allah ya gafarta mishi ya yi mishi kicewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yake cewa babu wani abin bauta da cancanta sai kai tsarki ya tabbata a gare ka ubangiji ni na zamanto daga cikin mutane azzalimai wannan addu'al ina daga cikin kamar yadda manzo Allah ya faɗa tana daga cikin manyan addu'o'i addu'a ce wadda kafin mutun ya yi ta ma sai da ya tawassuli akwai tawassuli ana bude ta da tauhidi shine kadai ta ubangiji subhanahu wataala sannan kuma ayi tasbihi a tsarkake shi sannan kuma ayi abin da malamai suke ce ma ibtihali shine mutun ya kaskantar da kanshi zuwa ga ubangiji ya nuna cewa shi ba kowa bane to kuma dama shi Allah abin da yake so kenan ka yabe shi ka jinjina mushi ka nuna kai ba kowa bane to kuma sai ya amsa maka a lokacin yana wannan addu'a ku Allah yake cewa fastajibna lahu nan da nan sai muka amsa masa wa najjaynahu minal ghammi muka tsayar da shi daga wannan yanayi na bakin ciki da yake ciki to wannan Umar ibn Abdul Aziz ya aika ma mutane zuwa ga sauran garuruwa cewa lalle hu a dawo zuwa ga Allah wannan saba ma Allah ne taba Allah ne aka yi to magani kuma inda za a samu maganin wannan matsalar dole ne sai an dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala aje a roki Allah ayi asifari ayi sadaka sannan kuma a bar abin da ake aikatawa na sabo malai yake cewa wa qala al-imam ahmad yake cewa a cikin musnad haddathna aswad bin amir haddathna abubakar an al-a'mash أن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم إمام أحمد يا كون حديثي كمان دمغني دغا ابن عمر رضي الله تبت أغريش يكتوى Ibn Umar yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa idza dannan nasu bidinari wa dirham idan mutane suka yi ruwa da dinari da dirhami ma'ana suka kibada dukiye su kamar yanzu kace mutane suka yi ruwa da sefa ko da naira ko da dolar ko da irin kudi da ake kashewa watabaya'u bil'ina suka yi cinikin ina malamai suna bashi fasawi daban-daban wasu su ce ciniki daya a cikin ciniki biyu, ciniki biyu kai a cikin ciniki daya, wasu su ce ciniki da bashi a shine kamar ciniki da bashi in zo in saye abu a matsayi, in zo in saye abu a wajenka, wannan abin da na saya a matsayin bashi afwan ka sayi, ka saida mana abu a matsayin bashi. In zo Mahmud yana sayin littafi sai ce ina son wannan littafin, sai in ce jika biyu zan saida maka shi, sai ya ce to bana baka ba littafin, a afwan in ka sayi wannan littafin ko a matsayin bashi na baka shi, sai kuma hallo in dawo in sayi littafin wannan a wajenka, to in na zo sayin shi kuma sai in rage kuɗin da na saida maka, kaga yanzu ga bashi ga kuma hallo na ƙara maka bashi, ko kuma kai ko kuma ciniki dai a cikin ciniki biyu shine ka ce idan bashi ne zaka saye shi na saida maka shi kaza, idan bashi idan kuma kuɗi hannu ne to sai ka ƙara akan inda ya zama to bashi. To duk da wannan ita surar, wannan surar ta biyin wannan akwai sabani a wajen malamai, suna ganin cewa ba kai wani za a yi, amma shi wannan na hukun shi wannan a bi halitta ba a yi shi saboda akwai riba ta shiga ciki. To manzo Allah yake cewa idan kuka yi irin wannan cinikin wattabi'u ko wattabi'u adnabal baqar, sai suka bi kuma shine suka bi me za a ce kamar wutsiyoyi ko kuma jilata ta raqumma, ma'ana suka shagaltu abin da ya shafi kawai kiwo, kawai raqumma afwan da ka shanu, afwan suka shagaltu kawai shanu, kawai mutum a ce ya cika galke dai kuma so yake ƙara cika galke, basu da ma kamar zamanin, basu da lokacin wani addini ko abu kaza, kawai su ne abin da ya shafi al'amarin dukiya. Wa tarakul jihada, suka bar kuma jihadi daukar kalmar Allah, sawa'un jihadi na abin da ya shafi yaƙi na gwamnati ko kuma jihadi abin da ya shafi karantarwa, abin da ya shafi diddai ima addini, hidima suka bar wannan. Manzo Allah ya ce to a lokacin nan anzalallahu alaihim bala'an, Allah subhanahu wa ta'ala zai sauko musu wani bala'i, wannan bala'in la yarfa'uhu, Allah ba zai dauke wannan bala'in ba, hatta yuraji'u dinahum, har sai sun koma kan addinin su. Wannan hadisin malamai diya sun fitar da su, sun fitar da shi musamman Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan, ga kuma Imam Ahmad da sauran malamai daban-daban na hadisi, Imam Albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadisi, sai ma'ana dai hadisi ne ya inganta ta hanyar yake cewa hanyoyin shi, duk da hadisi ne hasan amma dai ya tabbata hanyar isnadi shine anan mitaliin, wannan ya kawo ma'anar ina yake cewa bai ushayi ilgari bi samanin mu'ajjal summa yashtarihi minhu maratan ukhra qabla alqabli samana aqalla tahayulan ala riba, kamar yanda muka fadi shine mutun ya saida ma wani abu da kuɗi, in saida maka littafin wannan in ce na saida maka shi amma kuma bashi ne na saida maka, sai daga baya za ka kuɗin, sannan kuma in sayi wannan abun a wajenka da wani kuɗi wanda kuma bai kai wancan ba, kaga kenan yanzu kaga na saya jika biyu, ka saye shi jika biyu, to kai kuma kana buƙatar 300 misali, sai in ce to shikenan ni saida mun shi 300, kai kuma tunda kuɗi kake buƙata dole ne sai ka ce na saida ma ka ba na ga 300, kuma ka sai shi ya saya 300, sannan kuma za ka kawo mishi me jika biyu za ka kawo mishi, kenan kaga ya ci ribar 100 a kanka ga wannan. To kaga wannan akwai nau'i na riba, shi yasa shari'a ta haramta shi. Malaiki to wannan hadisin kaga shi ma dai abin da yake nuna cewa idan dai mutane suka karkata suka bar addinin su, to karshe kawai su yi jiran hushin Allah subhanahu wataala, shi yasa Allah da yake fadi a cikin suratul tauba da yake cewa mutane qul in kana aba'ukum yazanu abu guda 8, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tahduna yujahidu fi sabilillahi, ai Allah yake cewa wa masakin tahduna ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu, Allah da ya zano na abubuwan guda 8 yace ƴaƴanku ko mahaifanku ko ƴan uwanku ko jama'aku ko kasuwanku da kuke tsoron tabarbarewarta ko kuma gidaddaji da kuke ginawa domin ku shige su, in dai suka zama to su ne suka yi soyuwa a gare ku ga Allah, ga manzon Allah, ga kuma jihadi, sai Allah ce to fatarabbasu, ku saurara, ma'ana akwai azaba za ta zo ta cin muku. To kaga shi wannan hadisin kamar yana ba da wannan ma'ana ne kenan duk lokacin da mutane suka juya ma umarnin Allah subhanahu wataala baya suka yi watsi da shi to kuma su jira kushin Allah subhanahu wataala malai yake cewa qala al-hasan al-imam hasan hasan al-basri yake cewa innal fitnata wallahi ma hiya aha wallahi babu shi ana wa ku kawanto mu ji yake cewa wa zakar ibnu abud dunya ibnu abud dunya ya dai ambaci hadisi daga ibnu umar yake cewa laqad ra'aytana wa ma ahadun ahqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi almuslim yake cewa da ho mun ga kanmu ka gan mu wa laqad ra'aytuna da muna ganin kanmu mana yana fadin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da akwai taimakiki ne tsakanin sahabi da sahabi tsakanin musulmi dan uwan shi da dan uwan shi yake cewa da muna ganin kanmu ko da kana ganin mu cewa babu wani ɗaya daga cikin mu wanda dinaran shi ko dirhamin shi yayi cancanta da shi kamar dan uwan shi musulmi ma'ana a da lokacin da muke rayuwa tare da manzon Allah abuna da yake nawa ne to kai ka yi cancanta da shi ma'ana in baka na hijin dadi na yi fifita in baka wannan abin da ni in yayi ki da shi kamar da wannan kuma rayuwa ce ta sahabbai musamman al'ansar Qur'ani ya sawwara mana Allah ya kita wayu usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa su suna zabal buƙatar wani akan shi akan nasu koda kuma su suna da buƙatar abu to haka Abdullahi dan Umar yake cewa walaqad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yake cewa haƙiƙa naji manzo Allah yana cewa idza dhanna an-nasu bi dinari wa dirham idan mutane suka yi howl zinare da dirhami watabayu bi dinari suka yi cinikin ina suka bar jihadi dan dauka kalmar Allah suka yi roko ga wutsiyoyi a suka yi roko da wutsiyoyi na shanu Allah subhanahu wataala zai saukar musu daga sama Allah zai saukar musu da wani bala'i wannan bala'in Allah ba zai sauke wannan bala'in daga gare su ba har sai sun koma sun bi addini har sai sun koma zuwa ga addinin su a wannan ma'anar wannan kalmar ta hoko shine iza jumlar ta hoko iza danna nasu malamai suke cewa ma'ana idan mutane suka yi rowa da duke su na hoko suka yi rowa wajen kin bada haƙƙin Allah subhanahu wataala shine zakka ko kuma suka yi rowa ga junansu shine babu sadaka ba taimako babu taimaka ma addini babu taimaka kawai shi mutun kawai duke shi tashi ce ka kowa ba ya ci ba sai shi kadai to kaga wannan mazi ne maka kenan kaga rowa ma kanta ita rowa ma karan kanta ma haramun ci saboda duk yanda kake a dukiyarka Allah subhanahu wataala duke wannan da ya baka ba kai kadai ba akwai haƙƙi malamai suke cewa da Allah subhanahu wataala yake fadi yake kiran mutane yake ce musu yake cewa wa ati zal quba haqqahu malamai suke cewa Allah ya kira abin da zaka ba dan uwanka ko makaucinka ko wani wannan inka na makusanci haƙƙi Allah ya kira shi haƙƙi ne dan saboda kakka mushi gori kamar wani haƙƙi ne nashi wanda yama ya cancanta ka bashi ne kakka je ka ci ai na taimaka maka wannan haƙƙin shi ne dama a cikin dukiyarka to wannan shine ma'anar wannan din مالك تو وقال الحسن امام حسن البصري يكي تو ان الفتنه والله ما هي الا قوه من الله عز وجل على الناس يكي تو ان كغو فتنه تا ابكو تو wannan fitnal ba komi bace face ukuba ce ga Allah subhanahu wataala yayita ga mutane kenan duk in kago ta ukuba Allah subhanahu wataala yayi ko zuwa ga mutane to kakka fadi kakka dada kakka kara wannan ukubar kawai wannan afwan wannan fitnar da ta abku to fitna ce ukuba ce afwan hukuba ce Allah subhanahu wataala ya aika ta zuwa ga mutane kenan insha Allah ta'ala anan zamu dakata naga lokaci ya dan wannan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ba mu ladan da kusa Allah subhanahu wataala gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum